Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Litini 13 ga watan Nuwamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Aisha da kanun labarai.
To Ibrahim, Prime Minister Israila Benjamin Netanyahu ya ce kungiyar Hamas ce take hana kwashe mutane daga asibitin Gaza. An yi zargin wani jami'in sojin Ukraine ya jagoranci kai wani hari kan bututun iskar gas na Nord Stream wanda aka yi a bara. Sannan Amurka da Koriya ta Kudu sun rattaba hannu akan wata yarjejeniyar tsaro da aka yi wa garin Bawul, yayin da ministocin kasashen suka gana a birnin Seoul.
Kanun labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa a jamhuriyar Niger masu bashin baki da sauran 'yan ƙasa sun shiga hasasoshi da tsokaci bayan wata gajeruwar ganawa tsakanin shugabannin ECOWAS da Prime Minister riƙon ƙwarya na jamhuriyar Niger ɗin a Saudiya.
Wanga taron ya ba da dama an haɗu, kar a yi wasa da wannan dama, abu ne wanda ita Niger in ta kokarta bisa ga wanga taron, to za a samu a hidda su ne daga cikin wuta.
Za a ji cewa ofishin jakadancin Amurka a Ghana da kungiyar 'yan jarida a Ghana JGA sun shiga baiwa 'yan jaridar kasar horo saboda zaben shekara ta 2024.
Ya kamata manema labarai su samu horo kware da gaske, sa'annan su samu kayan aiki na zamani wurin tantance labarai na kware da waɗanda ba na kware ba, saboda yanzu muka dubi matsayin manema labarai kin kowane demokradiyya.
Idan kuma mun kada Najeriya, za a ji inda aka kwana game da sakamakon zaben gwamnan jihar Bayelsa mai sarkakiya. Kamar kowane yammacin ranar Litini, yau ma muna tafa da shirin ilimi garkuwar dan Adam wanda Babangida Jibrin ke gabatarwa, inda yau shirin zai haskaka fitilarsa kan wani shiri na haɓaka harshen Hausa a Burkina Faso. Amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, da fatan an wuni lafiya. Ga cikakkun labaran duniyar, mai karantowa Aisha Mu'azu. Babban daraktan hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce cibiyar lafiya ta Shifa da ke Gaza ta daina aiki a matsayin asibiti, sannan asibitin mafi girma a Gaza na cikin wani mummunar yanayi. Shugaban na WHO ya ce harbe-harbe da babu kakkautawa ta dada da talaba mabamai a kewayen asibitin ya ta'azzara yanayin da ake ciki. Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya shaida a jiya Lahadi cewa babu wani dalilin da zai sa a kasa fitar da majinyata da ke asibitin Shifa Lami lafiya. Sannan ya faɗa cewa mayakan Hamas suna ƙoƙarin ganin sun jefa su cikin mummunar yanayi, sai dai kuma ana ci gaba da lugudan wuta a kusa da asibitin wanda ya kasance mafi girma a Gaza a Kana. Shugaban asibitin Muhammad Abu Salmiya ya ce an yi wa asibitin ƙawanya, an dakatar da kula da wasu majinyata a asibitin sakamakon rashin man fetur wanda ya sanadiyar mutuwar jarirai biyu, sannan kuma majinyata da yawa na cikin haɗari. Ba tare da ya yi wani ƙarin bayani ba, Netanyahu ya ce Isra'ila ta baiwa asibitin na Shifa man fetur amma ya ƙi karɓa. Wani rahoto na jaridar Washington Post ya ce ana zargin wani jami'in sojin Ukraine dash ne shirya kai hari akan bututun iskar gas na Nord Stream a bara, inda ya ambaci wasu majiyoyi da ba bayyana ba a Ukraine da Turai. Babu wanda ya dau alhakin kai wannan harin na ranar 26 ga watan Satumban 2022 a wajen tsibirin Bornholm a Denmark, wanda ya lalata bututu uku cikin hudu da ke karkashin tekun Baltic wanda ke tura gas zuwa Turai daga Rasha. Roman Shervinsky, wani kanar mai shekaru 48 wanda ya aiki a ƙarƙashin rundunar Ukraine ta musamman, shi ne ya kitsa harin da aka kai kan bututun gas ɗin Nord Stream, a bisa bayanan mutanen da ke da masaniya kan rawar da ya taka, a cewar jaridar ta Washington Post a ranar Asabar. Wani mai magana da yawun sojin Ukraine ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai Reuters cewa ba shi da wata masaniya a game da ikirarin. Ma'aikatar harkokin wajen Ukraine da hukumar tsaron cikin gida ta Kyiv ta SBU nan take ba su ce uffan ba a game da batun.
To an jima kaɗan, Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Niger, inda masu fashin baki da sauran 'yan ƙasa suka shiga hasasoshi da tsokace-tsokace tun bayan da aka yi wata 'yarar gajeruwar ganawa tsakanin shugaban ECOWAS Bola Ahmed Tinubu Najeriya da Alassane Ouattara na Ivory Coast a ɓangare guda, a ɗaya ɓangaren kuma da Prime Minister Ruwan ƙwarya na jamhuriyar ta Nijar Ali Lamayen Zain, abinda wasu ke ganin alama ce ta yiwuwar canjin manufofin ECOWAS kan Nijar. Silabar ma gare ka.
Ko da yake ba a bayar da wata sanarwa ba game da abinda aka maganta kansa a ganawar da aka yi a tsakanin Prime Minister Zain da shugaban riƙon ƙungiyar ECOWAS Bola Ahmed Tinubu na Najeriya da Alassane Ouattara na Cote d'Ivoire da Dabra da taron Saudiya da Afirka, ƴan Nijar na matukar farin cikin ganin hotunan waɗannan shugabanni da suka karaɗe kafafen sada zumunta. Galibi jama'a na fassara abin tamkar wani canjin ra'ayi daga waɗannan shugabanni da ake zargi da kasancewa jagaba wajen ƙaƙaba jerin takunkumi wa Nijar. Shugaban ƙungiyar Voix des Sans Voix Nasir Seydou na da irin wannan ra'ayi.
Dama ce wadda za a yi amfani da ita, abubuwan da ba su sani ba ya gaya musu, duka wani ɗaurin kai wanda gare su ya walwale musu shi su yi ma Nijar sabon kallo, tunda kowane zai samu bayani dangance da yanayi wanda ƙasarmu take ciki.
Sanannan abu ne cewa kowane rikici kan karewa kan teburin sulhu, saboda haka masanin harkokin diplomasiya Mustafa Abdullahi ya ce bai yi mamakin haɗuwar shugaban gwamnatin ta Nijar da shugabannin ƙungiyar sai da yawo ba.
Ƙasar ta diplomasiya ana iya aiki da kowace dabara domin a cika abu. Dama in duka diplomasiyar ce ta kare zancen wani hada zancen wani yaki yake zawa, inda har an tattauna babu shakka za a samu a cikin kowace irin matsala ce. Amma na san dai kwanaki masu zuwa za su bada haske saman lalle-lalle menene ya faru, kuma za a gani yana za a samu a fita daga cikin wannan matsala.
Wannan yasa 'yan ƙasa suka fara shawartar mahukunta akan maganar kai rangadi zuwa ƙasashen sai da yawo, musamman Najeriya.
Dama haɗuwa ita ce a ta yi wuya. To wanga taron ya ba da dama an haɗu, kar a yi wasa da wannan dama. Abu ne wanda ita Nijar in ta ƙoƙarta bisa ga wanga taron, to za a samu a hidda su ne daga cikin wuta.
Taron Saudiya da Afirka shine taron kolin ƙasa da ƙasa na farko da Prime Minister Zain ke halarta tun bayan da ya karbi ragamar gwamnatin riƙon ƙwaryar Nijar yau watanni akalla uku, abinda ke nufin ƙasar ta fara samun damar maido da matsayinta a idon ƙasashen duniya, inda taron na birnin Riyadh ya ayyana ta a sahun ƙasashe 12 na nahiyar da gwamnatin Saudiya ta amince ta baiwa rancen miliyan 580 na dalar Amurka. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Suleiman, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Aisha da ci gaban labaran duniya.
An yi harbe-harbe a wata makarantar Yahudawa da Montreal a jiya Lahadi, lamarin da ya kasance na uku cikin ƙasa da mako ɗaya da ake kai hari makarantun Yahudawa a birnin na Kadada, yayin da rikicin Isra'ila da Gaza yake daɗa ta'azzara. Wato 'yan sanda suka sanar da manema labarai. Kafar watsa labarai na CBS ta ruwaito cewa babu wanda ya samu rauni, sai dai harbin ya shafi ginin Yeshiva Gedola a Montreal. Harsashe sun kuda bangon ginin, sannan akwai alamun harsashe da aka harba bayan da mazauna yankin suka ji karar bindiga da sanyin safiyar jiya Lahadi. A sauran makarantun biyu a Montreal na Montreal duk an ruwaito ganin ramin da harsashen suka huda cikin kofa da safiyar Alhamis, kamar yadda kafafen watsa labarai na cikin gida suka ruwaito. Ba a tabbatar ko akwai wata alaka tsakanin hare-haren makarantun da ke yamma da birnin ba. A ƙarshe, Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya ce Amurka ta kai hare-hare akan wasu wurare biyu da aka alakanta su da Iran a Siriya a jiya Lahadi a matsayin martani kan wasu hare-hare akan ma'aikatan Amurka. Wannan shine karo na uku a ƙasa da makonni uku da Amurka take kai hari wasu wurare a Siriya wanda tace suna da alaka da Iran wacce ke tallafawa kungiyoyin mayaka daban-daban wanda Washington ke zargi da ta'azzara hare-hare akan dakarunta a gabas ta tsakiya. Dakarun Amurka sun kai hare-haren da suka auna wasu gine-gine da kungiyar mayakan Iran na IRGC ke amfani da su a gabashin Siriya da kuma kungiyoyi masu alaka da Iran din a matsayin martani kan ci gaba da kai hare-hare kan ma'aikatan Amurka a Iraki da Siriya. Austin ya shaida cikin wata sanarwa, Amurka ta auna wani wuri da aka alakanta ta da ma'ajin makaman Tehran a Siriya a ranar Laraba. Kana ta kuma auna wasu gine-gine a kasar a ranar 26 ga watan Oktoba wanda ta ce Iran ce da ƙawayenta suke amfani da su.
To gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na wajen Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan Najeriya muka dusa inda za a ji halin da ake ciki game da sakamakon zaben gwamnan jihar Bayelsa da ake ta cece kuce a kai. Lamid Abakar gare ka.
Yayin da aka kammala zaben gwamna a jihar Imo, can a jihar Bayelsa kuwa dake yankin Niger Delta ana ci gaba da turka-turka wajen tattara alƙalumman zaɓe domin tantancewa wanda za a tabbatar ya zama gwamna a jihar ta Bayelsa bisa la'akari da wata takaddama da ta kunno kai musamman a ƙananan hukumomi biyu wato Brass da kuma Ijo ta Kudu waɗanda suke kan ruwa. A jihar Imo kuma bayan ayyana gwamnan dake kan gado Ozidima a matsayin wanda ya lashe zaɓe a karo na biyu, yan jihar ta Imo na ci gaba da gudanar da shagulgula kamar haka. Yayin da suke tsaka da shagulgula a jihar ta Imo, yan adawa musamman yan jam'iyyar Labour da jam'iyyar PDP tuni suka yi watsi da sakamakon zaben na gwamnan jihar ta Imo. Can kuwa a jihar Bayelsa dake kudu maso kudancin Najeriya, takaddama ce ke ci gaba da wakana musamman tsakanin yan takarkaru biyu musamman na PDP da APC wato Doyediri na jam'iyyar PDP kuma gwamna a yanzu da kuma abokin takararsa Chief Timothy Silva tsohon Musamman Petro a Najeriya kuma tsohon gwamnan jihar ta Bayelsa da tun jiya ake ta fara samun takaddama sakamakon wasu ƙuri'u da aka samu daga shi yadda shi ministan ya fito na man Petro wato Mr. Timothy Silva wato Brass inda ake ta takaddama wanda jam'iyyar PDP ta gudanar da zanga-zanga a fadin jihar ta Bayelsa inda ta ce ƙurƙun da aka samu a yankin na tsohon minista a ringizonsu aka yi, haka kuma sun koka ga hukumar zaɓe da dakatar da kidayar ƙuri'u da ake yi a jihar ta Bayelsa. Tuni dai hukumar zaɓe ta ƙasa ta soke waɗannan ƙuri'u kuma ta dakatar da kidaya, sai yau ta ce za a ci gaba da kidayar ƙuri'un kuma hukumar ta zaɓe ta tabbatar da cewa waɗannan ƙuri'u da aka samu za su haifar da tashin-tashina a jihar ta Bayelsa. Bayanai dai sun tabbatar da cewa an kashe wani mutum a yayin wannan takaddama a shiyar Brass inda kuma aka samu tashin-tashina. Jama'a ci gaba da gudanar da zanga-zanga musamman a jihar ta Bayelsa. Ga ma abinda wasu 'yan jihar ke faɗi dangane da wannan turka-turka. Wannan tana cewa ne abinda ya faru a yankin Nambe, wasu jam'iyyu ne da ake zargi musamman jam'iyyar APC da kokarin tattara sakamakon zaɓe wanda ba na gaskiya ba da kuma cilasa ma mutane su zaɓi abinda suke so. Daga bisani kuma 'yan ta'adda sun so su karɓe iko gabaki ɗaya a yayin da ake gudanar da zaɓen, dalilin da ya sa 'yan jam'iyyar PDP suka ci gaba da gudanar da zanga-zanga kuma wurare da dama ba a yi zaɓe ba musamman Nambe. Amma dai hukumar zaɓe ta ƙasa ta dakatar da tattara sakamakon zaben. Shi kuwa wani Musa Morris Alagwa yace, "Yana cewa ne ina son in sanar maka da cewa ana ci gaba tattara sakamakon zabe kuma ba da jimawa ba. Za a sanar da sauran kananan hukumomi biyu da suka rage sakamakon su wanda zai nuna cewa za a samu sabon gwamna a jihar ta Bayelsa." Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Yenagoa, jihar Bayelsa, Najeriya.
To gaida Lamido daga Najeriya kuma bari mu nufi Ghana, inda ofishin jakadancin Amurka da kungiyar yan jarida a Ghana GJA suka kaddamar da wani shiri na horar da yan jarida don su ƙara gogewa musamman saboda zaben ƙasar da ke tafe. Idris Abdullahi gare ka.
Shirin kungiyar yan jarida ta Ghana da ofishin jakadancin Amurka a Ghana na zaben 2024 wanda aka yi wa lakabin yan jarida domin tattaunawar zaman lafiya na watanni 10 zai bada damar kiyaye ka'idojin yancin yan jarida da inganta kwarewar aiki tare da bada gudunmawa wajen hana tashin hankali da kuma tabbatar da sahihin zabe kafin zabe, a lokacin zabe da kuma bayan zabukan 2024. A jawabinsa wajen taron kaddamarwar da aka yi a Accra, shugaban kungiyar yan jarida ta Ghana Albert Kobinajunfo ya nuna godiya ga ofishin jakadancin Amurka na Ghana bisa gagarumin goyon bayan da take baiwa yan jarida. Ya kara da cewa,
"Freedom of expression does not only mean allowing people to speak but also ensuring responsibility."
Yancin faɗin albarkacin baki bai nufin kyale mutane su yi magana kawai, har ma da tabbatar da alhakin gudanar da aiki yadda ya kamata. Sakamakon binciken da GJA MNC ta gudanar a kafafen yada labarai a lokacin zaben 7 ga watan Disamba ya nuna cewa har zuga mutane a kafafen yada labarai ya fi yawan tashe-tashen hankula da aka tabka a lokacin zaben. Ina son nana ta cewa GJA ba ta yarda kuma ba za ta lamunci rashin da'a ba, ba za mu bada kariya ga waɗanda suka karya doka ko nuna rashin kwarewa ba. A madadin ofishin jakadancin Amurka, shugaban sashen kafafen yada labarai Kevin Brosnahan ya jaddada muhimmancin kwarewa aikin jarida wajen gudanar da zabe cikin lumana, ya kuma yi alƙawarin tallafi daga ofishin jakadancin wajen horar da 'yan jarida.
"We'll support GJA's regional training for journalists to improve their fact."
Za mu goyi bayan horon da GJA za ta bayar ga 'yan jarida don inganta rahotannin gaskiya game da zaɓe, taimakawa yaƙi da yaɗa labaran ƙarya na zaɓe, da kuma ƙara ƙwarin gwiwa wajen yaɗa ingantaccen bayanai da ke da alaƙa da zaɓe. A tsokacin da wasu abokan aiki 'yan jarida suka yi kan horarwar, Alhaji Usman Garba da ke gidan talabijin na ƙasa wato GTV ya ce,
"Mauyancin abu ne a gun yawancin al'umma wurin bambance tsakanin labarai da ke fitowa ta hanyar gaskiya da waɗanda ke fitowa ba ta hanyar gaskiya ba. Ga haka ya kamata manema labarai su samu horo kware da gaske, sa'annan su samu kayan aiki na zamani wurin tantance labarai na kware da waɗanda ba na kware ba. Saboda idan muka dubi matsayin manema labarai, ina da muhimmanci kware cikin kowane demokaradiyya, balle ma idan ya zo wurin harkan zabe. Kaga cewa kaman su ne ake gani za su bada labari menene ke wakana idan wurin harkan zabe. Shi yasa idan in aka samu ba a kawo magana da ya kamata, kunci labaran da ya kamata, sai ya sa ƙasa cikin wani hali da baya da ke ko kadan. Binda akwai shi ne horon, ina da muhimmanci kware da gaske."
Sunana Abbas Ayub Babuguni, ma'aikaci a gidan Radio Amaniya FM take Accra. Duba da irin rikicin da ake kan samu a lokacin zaɓe saboda wasu da ke yaɗa labaran ƙarya, shi yasa abu ne a nawa gani da zai taimaka sosai kuma zai sa 'yan jaridan ƙasar Ghana su samu ƙwarewa sosai a yadda za su ba da rahotannai saboda kiyaye rikici da kuma tashin hankali yayin da ake gudanar da zaɓe.
Taron ya samu alertar wakilin hukumar zaɓe na ƙasa, hukumar 'yan sanda ta Ghana, majalisar zaman lafiya ta ƙasa da wakilan manyan jam'iyyun siyasa biyu a Ghana wato MPP da NDC, kuma duka jawabansu sun yi alƙawarin bayar da goyon baya ga wannan shiri. Idris Abdalla Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
To gaida Idris, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger. Kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba.
kan ji marar ilimi abun rainawa.
Masu sauraron assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam. A cikin shirin namu na yau zamu leka kasar Burkina Faso ne a wani kokarin neman haɓaka harshen Hausa ciki da wajen kasar ta Burkina Faso. Hukumar nazarin harshen Hausa ta kasar tare da haɗin gwiwar Jami'ar Gwamnatin Tarayyar Najeriya da ke Dutsenma a jihar Katsina sun shirya wani taron horar da malaman harshen Hausa a birnin Ouagadougou. Wakilin Hamza Adam ya tattauna da Malam Abdulrahman Nagarba, ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya wannan taro, domin jin matsayin harshen Hausa a kasar ta Burkina Faso da kuma fa'idar wannan taro da aka shirya.
Ji mana da ilimi ni abun rainawa, himma da kwazo kokayen mu shin ku jama'a kiran mu nake bisa dajewa.
Ba tare da na ja ku da nisa ba dai, ga tattaunawa wakilin namu Hamza Adam tare da bakon namu.
A yau shirin ya kama birnin Ouagadougou na kasar Burkina Faso, daya daga cikin kasashe da ake amfani da wato harshe na Hausa, kuma mun iso ne wani ɗaya daga cikin manya-manyan wato taruka da suke da nasaba da bunƙasa harshen Hausa gabaki ɗaya. To sai dai na tare da ni a halin yanzu Nagarba Abdulrahman, wato malami ne a babban jami'a ta Ouagadougou, yana koyar da ilimin fassara harshen Ingilishi zuwa Faransanci, daga Faransanci kuma zuwa Ingilishi, yana daga cikin kuma jagaba wajen harkokin bunƙasa harshen Hausa a ƙasar ta Burkina Faso. Kuma me ye manufan wannan taro na horar da masu horar da harshen Hausa domin haɓaka harshen Hausa a ƙasar Burkina Faso?
To masha Allahu, assalamu alaikum. Lalle alhamdulillahi, muna wa Allah godiya muka wannan damar da muka samu horon da muke cewa taron horar da masu horarwa domin haɓaka harshen Hausa a ƙasar Burkina Faso. Horo ne wanda muke so lalle mu ba malamai horo ta yadda su kuma za su samu cikakkiyar masaniya ta yadda lalle za su dinga koyar da harshen Hausa a dukka manyan garuruwa a nan Burkina Faso, musamman dai a makarantu tare da haɗin gwiwar gwamnatin ƙasa.
To ko wani ya tambaya me ye dalilin haka gaba da ya fasasa taron horar da masu horar da harshen Hausa, me ye dalilin?
Dalilin da yasa shi ne wato wajibi ne ya zamanto mu rayar da harshenmu, harshen Hausa a nan cikin ƙasarmu, ƙasar Burkina Faso. Kuma siyasar harsuna ta ƙasar Burkina Faso ta ba da dama kowane harshe ya zamanto a maharshen aiki, a rayar da harshen ya zamanto a dinga ilmantarwa cikin wannan harshen domin a samu ci gaba mai dorewa. To dalilin da yasa kenan babu shakka sanin cewa harshen Hausa babban harshe ne a nan nahiyar Afrika ko kuma a matakin duniya ma baki ɗaya. To shi yasa mun kuma muka ce wajibi ne mu tsaya a ƙarƙashin hukumar Hausa ta ƙasa, mu ba da wannan horon ya zamanto Hausa kuma a samu a dinga koyar da wannan harshe a matakin ƙasanan ƙasar Burkina Faso.
To mu duba ƙasar Burkina Faso na daga cikin ƙasashe da suke ƙarƙashin renon Faransa, kuma harshe na Faransanci zai ita ce harshe na ƙasa da ake amfani da ita, ba ma Burkina Faso ba, ƙasashe dai wahasatan G5 Sahel da suka hada da su Mali da dai sauransu. A baya-bayan nan ƙasar Mali ta gudanar da taro na raba gardama inda ta aiwatar da sauye-sauye a kundin tsarin mulkin ƙasar, tana daga cikin ma wato sauke harshen Faransanci a matsayin babban harshe ta ƙasa, biyo bayan an kifar da wato gwamnati kenan na farar hula a ƙasar. Sa'annan ga yanayin Burkina Faso, ita kuma tana daga cikin ƙasashe da su kuma da farko an kifar da gwamnatin farar hula ana mulkin soja a yanzu. Shin na daga cikin dalilai ko kuwa matakai da kuke ɗauka na neman tabbatar da cewa har in za a sauke Faransanci a nan ƙasar Burkina Faso, yiwuwar Hausa ya zama ɗaya daga cikin harsuna za a yi amfani da su?
To alhamdulillahi, lalle siyasar harsunan ƙasar Burkina Faso ta ba da dama a rayar da duk harsunan ƙasar Burkina Faso. Muna da harsuna 59 a nan ƙasar Burkina Faso. Hausa na ɗaya daga cikin waɗannan harsuna 59. Bayan haka nan, tabbas Prime Minister ɗin ƙasa, shi ne ce ma gwamnatin ƙasa, a yanzu haka da nake maka magana ta riga ta yi wani kudiri inda take so lalle ta sauya kundin tsarin kasar, wato constitution din kasar, ya zamanto ta ta'allaka sabon kunni, je ta ta'allaka ne kan al'adunmu, ya so da kuma abin da ya shafi duk tsarin gargajiyarmu. Za su tsane a yi wannan tsari, wato kun ga cewa in dai kundin je ta'allaka ne kan abin da ya shafi al'adunmu da kuma duk harkoki dai na gargajiya, to babu shakka kun ga cewa har suna za a musu matsayi. Tabbas a watan Afrilu gwamnatin kasa ta sa hannu ta yi wa harsunan kasa matsayi, ta ƙara ƙarfafa darajar harsunan kasa ta hanyar da za a dinga sa su a boko ana koyarwa.
To masu sauraro, saboda ƙurewar lokaci a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya sai mako na gaba idan Allah ya kai mu, a madadin wakilinmu Hamza Adam da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Ladies Gresham, naku Babangida Jibrin ke cewa huta lafiya sai wani makon.
An hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa, himma da ƙwazo ƙoƙarinmu shi ne.
To a gaishe ka, kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan ko ga wannan sako. To da fatan an amfana da wannan sakon, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai an manfa a taƙaice.
To Ibrahim a taƙaice, shugaban kungiyar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce cibiyar lafiya ta Shifa da ke Gaza ya daina aiki kamar yadda ya kamata, sannan asibitin mafi girma a Gaza na cikin wani yanayi mai tsanani da haɗari. Shugaban na WHO ya ce harbe-harbe da babu ƙaƙƙautawa da ruwan bumabumai a kewaye da asibitin ya tsananta mummunar yanayin da ake ciki. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya shaida a jiya Lahadi cewa babu dalilin da zai sa a kasa fitar da majinyata da rikicin ya ritsa da su a asibitin Shifa Lami Lafiya. Wani rubutun da jaridar Washington Post ta wallafa ya ce wani jami'in sojin Ukraine ne ya jagoranci wani hari akan bututun iskar gas a Nord Stream a bara, tare da ayyana wasu majiyoyi da ba a bayyana sunayensu ba a Ukraine da Turai. Babu wanda ya dau alhakin kai harin na ranar 26 ga watan Satumban 2022 a wajen tsibirin Bornholm a Denmark. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya gana da takwarar aikinsa na Koriya ta Kudu Shin Won-sik a birnin Seoul a yau Litinin domin tattaunawar da suka saba kan tsaro a duk shekara. A yayin ganawar, Austin da Shin sun taɓa hannu a wata yarjejeniyar tsaro da aka yi wa garin Bawul, wanda manufarta ita ce daƙile manufar Koriya ta Arewa ta mallakar makaman nukiliya da barazanar harba su. An yi harbe-harbe a wata makarantar Yahudawa da ke Montreal a jiya Lahadi, lamarin da ya kasance na uku cikin ƙasa da mako ɗaya da ake kai hari makarantun Yahudawa a birnin na Canada, yayin da rikicin Isra'ila da Gaza yake daɗa ta'azzara, ƴan sanda suka sanar da manema labarai. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya ce Amurka ta kai hare-hare akan wasu wurare biyu da aka alakanta su da Iran a Siriya a jiya Lahadi a matsayin martani kan wasu hare-hare akan ma'aikatan Amurkan. Wannan shine karo na uku a ƙasa da makonni uku da Amurka take kai hari wasu wurare a Siriya, wanda ta ce suna da alaka da Iran, wacce take tallafawa kungiyoyin mayaka daban-daban da Washington ke zargi da ta'azzara hare-hare akan dakarunta a gabas ta tsakiya.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri namu, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu, wadda ta taya ni gabatar da shirin, da producer mu Julie Desiration, da kuma engineer mu na yanzu Bill Andrand, ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fata da hiri. Wassalam.